الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya saki hada mu irin wannan rana ta litinin yau dai 25 ga watan 8 hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1435 wanda kuma ya dace da 23 ga watan 6 miladiya 2014 wanda kuma wannan insha Allah shine darasin mu na 11 a cikin wannan littafi mai tarin albarka Nabiyur Rahma siratun wa durusun wa ibar wanda ina jin muna shafi na 35 ne da 4 mun soma darussa da kuma idnoni da aka fahimta aka ribanta a darasi da ya gabata zamu tashi abu na biyu malam yace wa kanat من أعرف الناس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن خليج الله قرر متى يدى تاكسا تيئتي ما في سن متاني دنگني لتبي أمم زن الله إرادة أمين تن الله سقال تبتا أغريشي لما كانتها من سبو دمسين تأوجنسا وعشرتها له دكما زمن تكيو التدشي na tabbatar da cewa akwai halaye da yawa na namiji wanda ba wanda zai iya sani sai matansa kamar yanda su ma mata suna da halaye da dama wanda la'alla wani ba zai iya sani ba ko da iyayensu ne kamar yanda mazan su za su sani to saboda haka nan Khadija tana da cikakkiyar masaniya da kyawawan halaye da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa tilaiha ala sirri wal alaniya da kuma tsinkayanta a bisa boyayyun abubuwa da kuma bayyanannu akwai abin da sai a waje za a iya sanin sa ma'ana za a iya sanin sa ne a waje amma ba za a iya sanin cikin gida ba sai wanda yake cikin gida zai iya sani to ita ta san dubbiyin wa qadra'at min akhlaqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ta gani daga cikin ɗabi'un manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa shama'ilihi da kuma tadodinsa ma yu'akkidu abinda zai ƙarfafa cewa annahu ar-rajul muwaffaq wanda shine mutun datacce wanda Allah subhanahu wata'ala ya datar wal mu'ayyad min Allah kuma abin ƙarfafawa daga Allah subhanahu wata'ala al-mustafa min khalqi wanda shine zababbe ainihin a cikin halittarsa bayani ya riga ya gabata ainihin Abdullahi dan Mas'ud yana cewa Allah da halitta zukata ga baki daya ya kalle su ya ga babu wacce tafi tsabtatuwa da nagarta kamar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya zabe shi dan kansa sannan bayan annabawa Allah ya kalli dukkan zukata ya ga ba wanda suka fi nagarta da tsabtatuwa kaman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah sai ya zabe su domin su zama abokan zama ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace wal mardiyyu fi siratihi wa suluki kuma shine yardaje a cikin dukkan tarihin rayuwarsa da kuma halayensa wa anna man kanat hadhihi akhlaquhu wa siratuhu kuma wanda duk wannan ya kasance shine dabi'unsa da kuma tarihin rayuwarsa la yukhafu alaihi lammatun minash shaitan ba za a ji masa tsoron wata shafa daga shaitan ba a wanya kuna bihi mas minar jin ko kuma ya zamo yana da wata ainihin shafuwa daga aljanu aljanu galibi zaka samu cewa kangararru ne to idan ya zamo mutun yana yi ma Allah da'a ta sosai da sosai zaka cewa wallahi tsoransa suke bana mantawa akwai siran Imam Ahmad ibn Hanbal lokacin da aljani ya shiga jikin wani mutun yake ta wahalar da shi aka ji aka fada wa Imam Ahmad ibn Hanbal cewa aljani ya shiga jikin wani mutun yana ta wahalar da shi sai ya bada wa'ansu ta kalma na ita ce ce aje ayi wa aljanin duka in ji shi ana zuwa sai aljanin ya ce ku dakata yace Imam Ahmad tunda dai ya bi Allah kuma yace mu fita dole mu bi shi saboda haka shikenan sai ya tafi yasa bayan Imam Ahmad ya bar duniya sai aljannin ya sake dawowa to an dauka cewa tafirin a wajen takalman ne sai aka sake komawa da wannan takalman ana daga wace to sai dai ku yi ta dukan sa amma ni kam ina nan saboda shi Allah ya bi shi sa muka bi shi ko kuma ya bi Allah a cikin ku to ashe kenan bin Allah yana sa kan dagarki da kuma shamaki tsakanin mutum hatta da fandarrun shedanu wanda suke ainihin iblisai zaka iya gaskata ne cewa da dama abubuwa na saba ma Allah su sukan ba shedani dama shiga dan adam shi yasa wanda suka iya rukuya za su baka dokoki cewa lalle ka nisanci kalle kallen abubuwa na haram ka nisanci jin kada kade ka nisanci kaza kuma ka lizumci zikirin Allah ka lizumci da'a ka lizumci alwala karatun Qur'ani dan mutumin da zai dauki wannan a matsayin tsarin rayuwa wallahi zai yi wahala wani shedani zai iya samun dama ta tare da shi yace wa anna zalik kuma wannan din a ce wato aljani ya shafi mutum ko wani shedani ya tanafa yana koruwa ma'ama arafathu wato ma'ana ba zai taba hada wuri tare da abin da ita ta sani ba min hikmatillah na hikiman Allah subhanahu wa ta'ala wa ra'fatihi da kuma tausayinsa da rangwamansa fi khuluqihi a cikin dabi'un manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta gamu su cewa mai irin wannan halin to Allah subhanahu wataala kuma zai bashi mafita ko da yaushe fa qalat sai ta fada fi thiqatin wa imani a cikin tabbaci da kuma sakankan cewa wa fi quwwatin mutaakid kuma a cikin karfi da karfafawa tace kalla ba haka lamari yake ba wallahi ma yukhzika Allahu abadan Allah ba zai taba tozartar da kai ba har abada domin daga cikin sharuda innaka latasilur rahim kai kana sadar da zumunci wa tahmilul kal kana daukan nauyi wa tuksibul ma'dum kana samar da abinda babu wanda ake da bukatar sa kuma kana samar da abubuwan taimako ga wanda bashi da shi wa tuqrid dayf kuma kana yin garar bako in bako yazo kana karbar sa hannu bibiyu ka faranta masa wa tu'inu ala nawaibil haqqi kuma kana taimakawa abin sa nawaye nawaye na gaskiya don Allah dan uwa ka tambayi kanka da kanka a cikin sifofin nan dan Allah nawa ka sifanta da su nawa ne kake jin cewa in an same ka za a same su cibcib a cikin wayannan wallahi abubuwa da dama kamar yadda muke cewa na'ibu zamanana wal aibu fina wama li zamanina aibun siwana muna aibata zamanin mu muna cewa zamani ya lalace zamani ya gurbace alhali matsalar mu mu ne matsalar mu da kanmu zamanin mu bashi da wata illa da matsalar ta wuce mu wallahi a yau da zamu gyara da zaka komai ya tafi da kyau to amma kowa da ka sani mugun kansa ne sai dai in bai samu inda zai mugunta ba kowa da ka sani dan kware kwaren azzalimi ne sai in bai samu inda zai zalunci ba zai samu ainihin ya tsage mutane azzalmai shugabanni sun yi ribi da ciki akan dukiyoyin mutane suna zalunci ba sa gaskiya bari a jarraba shi wani dan abiye biyo ta hannunsa a gani cewa zai sauke nauyin ko kuwa fatuba hikaito muku wata kissa wani alaramma wasu lokuta tar da akai sadaka sauka ce akai sai yaga wani almajirin sa yaje ya ci ko kwano ga waina ga shinkafa ga wai duka masa tsawa kai ina zaka da wani abinci kai kadai sai matsoci aran ba aini da kai ne sai ce to dan karo miya da san ashe fadan da yake yana ganin wani shi kadai zai mora to amma yanzu tunda akwai shi a ciki kaga dan karo miya yadda abin zai kara armashi to mafiya yawa abubuwa zaka samu wallahi mu ne matsalolin mu da kanmu shi sa abubuwa sai su kasa gudana sai tafiya da kyau kuma mu ne muke ta sa giya baya baya shi sa ake yin baya baya to irin wannan ku duba akwai Ibn Daghilla in ba ku manta ba lokacin sayyidina Abubakar mutanen Makka suka takura masa ya hada ya nasa zai yi kaura ya fice bar Makka sai ya hadu da shi wajen Makka yace Abubakar ina zaka yace mutanen Makka sun hana ni sakat sun hana ni miƙe kafa nayi addini na saboda haka nake ga tunda ba Makka ce wajen zama kadai ba zan tafi inda zan yi addini na sai ce wallahi ba zai yiwu ba sai ya zana irin waɗannan ɗabi'o'in yace kana kaza kana kaza kana kaza sai yace fa mithluka la yakhruju wa la yukhraju yace to wallahi duk mutum mai irin halinka bai kamata ya fice ya bar gari ba kuma in yana fita kar a bar shi fita saboda haka sai dai mu koma tare da kai
to yanzu wallahi wani da zai sai da gidansa ya bar unguwa sai ai ta murna ce Allah ya cire mana kaya yanzu kowa zai saka taiwa da dama akwai masu irin wannan halayyar ya zamo karfin kafa ya gallabi babba ya gallabi yaro ya gallabi mai shi ya gallabi mara shi saboda haka zai cika ransa ba babbaka kowa ainihin yana wuya da shi don Allah wannan wace irin rayuwa ce kuma kai ka ce so kake kai sai an maka daidai kai fa baka yi mutane daidai ba amma kuma kai kafi kowa kwarworoto kai kafi kowa kwarmato kai kafi kowa kwakwazo cewa ba daidai ba kai kuma in aka lissafa rayuwarka kashi 70 a cikin 100 ko 80 rashin daidai ne san kai ne ananiya ce shatile kafa ne yarfe ne sharri ne amma kuma kai kake cewa ga wayansu mutane ba su da kirki to ashe lalle ya kamata mu dinga cajin kanmu domin ainihin ya zama mun gyara abu na uku amin mallan yace dalla tahlilu waraqata لظاهره ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم yace wannan warwara da waraka yayi dangare da abin da ya bayyana ga manzon sallam bilgari a cikin wannan kogo to wannan warwara da yashi waraka alas wannan abu yayi nuni alas hati ilmihi wa fadli yayi nuni bisa ga ingancin ilimin sa da kuma falalarsa ya nuna cewa ba dan duba bane ba ba dan fowan nayin bane ba boka bane ba domin sai da yayi tafasilin abin da ya faru saboda haka yace to lalle irin wannan abin da ya faru gare ka shine ya faru gun annabi Musa ko annabi Isa kamar da riwayoyi anifin suka nuna abu na uku yace iktadat hikmatullahi ta'ala hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ta hukunta an yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya kasance ummiyan ba'uwa la ya'rifu al-qira'ata wal kitaba bai iya karatu ba kuma ainihin bai iya rubutu ba wa fi dhalika ib'adun li shubhati ash-shakki a cikin wannan akwai nisantar da wato ainihin shubha ta kokanto fi masdaril qur'an a cikin magangara alqur'ani wa fi zalika yaqulu Allah ta'ala a cikin wancanan ka Allah subhanahu wa ta'ala yake fada wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin baka taba karanta wani littafi kafin alqur'ani ba kuma shi kansa qur'anin da yazo maka wala takhuthu bi yaminik baka rubuta shi da hannunka na dama ba idhal lartabal mubtilun da sai ka iya karatu da rubutu kafin zuwan qur'ani to da mabarnata sun yi shakku cewa to ai da ma ya riga ya iya karatu da rubutu abinda malamai suke ta baba cewa lokacin da aka sulhu hudaybiya za a rubuta yarjejeniya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma mushrikan quraishawa kun san sahal bin amr shine sufikan mutanen makka a lokacin don bai musulunta ba a wannan lokaci saboda haka yazo za a kulla wayansu kudurori na zaman lafiya wanda a kansu ne za a zauna lafiya sayyidina ali shine mai rubutu saboda haka ya rubuta hadha ma ta'ahada alaihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai sahiba ya ce a tsayanan yau da mun yi da rasulullahi ne ai zancan ga in jabe ta so ba saboda haka kawai ka rubuta hadha ma ta'ahada alaihi muhammad ibn abdullah to kaman yanda wasu malaman sira suke cewa sai na ali sai ce shi hannunsa ba zai soke rasulullahi ba saboda haka sai dai in wani abin za a yi ba wannan ba sahih da yaja shi ma yaja to wasu malamai suke cewa sai manzo Allah ya karbi alkalamin sai ya soke sai in an soke shi a taka da'ira nan a cikin zukata to wasu malamai suna ganin ita wannan kissar kamma bata inganta ba to wanda suke ganin ta inganta to shine kawai aka ce manzo Allah ya taba soke rubutu ba wai ma ya rubutu ba to kuma yazo da abin da ya gagare masu rubutu wannan shike nuna tsantsan mu'jiza a sai mutum bai taba karatu ba bai taba rubutu ba yazo da abin da ya gagare masu karatu da rubutu to kaga wannan shine yake nuna lalle abin nan daga Allah subhanahu wataala yake ka duba suratul an'am in ka tashi zaka lissafa ta akalla ka ce mata kusan hizifi 2.5 a dare daya akai wahayinta tar malaika jibril ne karanta ta tafi sai manzo Allah ya haddace ba akon ba sai da aka rubuce ta gabaki daya ka gaya mun yadda za a yi a ce mutumin da ba wai Allah ne yake kawo masa wannan ba zai iya ainihin haddacewa ka jaraba maganganunmu na yanzu ka ce ka nade su a kwakwalwarka ba a kaset ba bayan an gama a ce kamar yadda su kuma da Hausa ba za ka iya ba to amma ku duba kusan hizifi 2.5 ai wahayin sannan take mala'ika ya tafi sa manzon Allah ya haddace ya rike manzon Allah ba takara yake ba dan babu qur'ani rubuce da za a ce yazo yi takara amma kullun tilawa tana nan gangan lafiya galau kaga wannan yana nuna maka lalle abin daga Allah subhanahu wata'ala ne to wannan domin mutane su ƙara sakankan cewa abin nan fa ba fashiri bane ba ba ragon shiri bane ba abin ne wanda yake alifin tabbatacce to wannan yana daga cikin darussa da muka fahimta ainihin a cikin farkon wahayi da aka yi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai marahilud da'wa wato ainihin zanguna da ainihin aka bi ta hanyar kiran mutane zuwa ga addini malam yace li da'wati rasulullah sallallahu alaihi wasallam maratib ga kira da manzon sallallahu yayi na mutane zuwa ga addini maratib akwai matakai Al-martabatul ula an-nubuwa mataki na farko shine kasancewarsa annabi me wannan mataki yake nuna mana cewa ya zama mutun ya ilmantu da abin da shi ma zai kira wani zuwa gare shi yana a matsayin annabi ma'ana ana bashi sako zuwa ga Allah subhanahu wataala ba a ce da shi je ka soma ainihin yin wa'azi ba Al-martabatu thaniya mataki na biyu indaru ashiratihi alaqrabin gargadar danginsa mafiya kusa ce da shi almartabatu thalitha mataki na uku indaru qaumi shine gargadan mutanansa ma'ana kenan qurayshawa almartabatu rabi'a sannan kuma mataki na hudu indaru qaumin gargadan wa'ansu mutane da ma atahum min nadhirin min qabli wanda wani mai gargadi bai taba zo masa ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa humul arabu qatiba sune larabawa gabaki dayan su ba wai qurayshawa kadai ba ma'ana abinda hausawa suke cewa gargadi daga gida yake farawa saboda haka sai aka somo mataki dangi na jiki sannan mutanen su qurayshawa sannan larabawa gabaki daya al martabatu al khamisa mataki na biyar indaru jami'i man balagatu da'awatuhu gargada dukkan wanda kiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yaje masa min aljinn wal insi na daga jinsin aljanu da kuma mutane ila akhirid dahr har yazuwa ainihin karshen duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa babu wanda zai ji wannan sakon nawa ba yahude ne ko ba nasare ne ya mutu a radda ya mutu bai yi imani da ni ba face sai wuta ta zama ita ce makomarsa saboda haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne ko kuma manzo ne na duk duniya gabaki daya to malam ya zana mana matakan ne kuma yanzu zai shiga ya fara mana tafsili sai ce marhalatu sirriyati da'wa mataki na farko shine mataki na sirranta kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yace ba'da nuzuli qawlihi ta'ala bayan saukar fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal mudaththir ya kai wannan wanda ya lulluba qum fa anzir ka tashi ka je kai gargadi wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka wa thiyabaka fatahhir tufakka kuma ka tsabtace ta war rijza ko war rujza fahjur datti kuma ka kaurace masa wala tamnun tastakthir kada kai kyauta kana mai neman kari to idan muka duba wannan wasu anasir ne wa'ansu sinadarai ne aka bashi da kuma points wanda ainihin ya kamata ya kalla ya rakaza ta fuskar da'awa na farko aka ce ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda ya lulluba anan kamar yanda muka sha fada yana daga cikin abin da yake nuna daraja da matakin kololuwa na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama baka taba jin inda Allah subhanahu wataala ya ce masa ya Muhammad ba sai dai ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi da irin waɗannan kalmomi na girmamawa na mutuntawa wasu malamai suka ce lokacin da yaji tsoro ne da ainihin aka bashi wannan sako yaji tsoro zazzabi ya rufe shi yazo yace a lullube shi to saboda haka sai aka ce shi ya kai wannan wanda kalulluba da mayafi qum fa anzir ka tashi ka gargadi mutananka me ake nufi da al-inzar suka ce huwa al-i'lamu bit-takhwif a sanar da mutane wani abu kuma tare da tsoratar da su idan ba su yi kaza ba kaza zai iya biyowa baya sai ya ce wa rabbaka fakabbir ubangijinka sai ka girmama shi malaman balaga suke cewa taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yadul al-ikhtisas gabatar da abinda haƙƙin sa a jinkirtar da shi yana nuna kebantuwa kun ga ba a ce fakabbir rabbaka ba sai aka ce wa rabbaka fakabbir ubangijinka sai ka girmama shi malaman tafsiri suka ce kaman ana nuna wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama duk da Qurayshawa suna da kurjini da dukiya da kasaita da matsayi karka ga girman su karka kalli matsayin su karka ji tsoron wani abu zai iya faruwa daga gare su zuwa gare ka Allah zai baka ainihin dukkan kariya saboda ka shi kadai zaka girmama domin shi ne ya cancanci girmamawa din sannan yace wa thiyabaka fatahir tufaka ka tsabtace ta anan malamai suka ce ana nuna ma'ana ta zahiri da ta batini na farko tufar da kake sawa kar ka bari ta ja kasa sannan kuma kar a ganka da datti tattare da ita kenan wannan yana nuna cewa da'iya ko malamin addini kar ya zamo mutum wanda yake dukun-dukun a ganka hula duk annakiya a ganka wato ainihin kana tawari wannan ba tsarin addinin musulunci bane ba jahiliya irin ta da wai yawan wanke rage imani yake kun san mun ratso wannan jahiliyar wallahi sai ka ga mutun yazo ya hada babban riga malumin wajen uku kowace warinta daban kowace warin dattinta daban saboda haka kuma Allah da ya shirye da mu wato abubuwan kuma a irin wannan lokacin sai aka dauki irin wannan sai aka sasa anikallahu a makaranta so sine waki malamin IRK kuma duk yaron da ya laifi shi za a kai wai hora shi domin a tusa kyaman harkan musulunci a cikin zukatan yara na farko gashi bai iya ado ba su kuma wayannan masu lissafi da geography da history ga sanan fesfes yan kwaskwas su su fi suna tafi suna raha tare da yara su suna son su shi kuma wannan ya taho rigija ba dariya ba mulbushi ga gora ya ce ina son zare ido kuma duk yaran wallahi da wayanmu muna primary duk wanda kai malafi sai a ce a kashi gunga anakallahu dama wannan daga cikin sharrin da mulkin mallaka ya dasa a arewacin Najeriya kenan duk malamin da kai malafi sai a ce ba zai taba ka ba kai ma anakallahu saboda ka shine azra'ilun yara kowa ya tsane shi ya tsane abin da yake koyarwa domin daga cikin ka'ida ta koyarwa idan ka tsane malami to duk abin da yake koyarwa ma ka riga ka tsane shi to abin da ke so dai in ce addinin musulunci bai zo mana da ainihin dauda da rashin tsafta ba manzon sallam bai so a ganshi a cikin mummunan yanayi dan Aisha take cewa akwai inda aka manzon Allah sallama yazo zai fito yana madubi bai gani ba tace sai naga ya leka ruwa yana kallon ruwa yana gyara fuskar sa dan kada ya fito da ainihin birgiza kama amma wani sai mai sallama ya fito nan mai kuka ta dan diga nan manja sannan gemun sa duka goro to kaga wannan fi sabilillah ba tsarin malunta bane ba wanda yake musulunci yazo da shi malunta Hausa ce wannan to saboda haka aka ce ya tsaftace tufarsa sannan kuma wasu malamai suka ce akwai ishara da cewa wato ya zama cikin kama zuciyarka ta zama fes ma'ana ka zama tsaftatacce ciki da bai shine cewar rujza fahjur datti ka kaurace masa wasu malamai suka ce anan ana nufin bautar gumaka wanda ainihin ya samu mutanansa suna yi da kuma dukkan abin da yake mai suna datti yace wala tamnun tastakthir kada kai kyauta kana mai neman kari ma'ana duk abin da zaka bayar ya zama dan Allah zaka bayar da shi wannan matsalar akwai sabani tsakanin malaman tafsiri shin manzo Allah kadai take banta ko kuwa a hassauran mutane wasu da ta manzon Allah kadai wannan yake banta matsayinsa ya wuce haka amma ni ko kai ma iya kyautar da ake cewa kwan masayi musa abin da ke cewa kwan masayi mutumin kauye sai shekara bai ci zakara ba amma sai ya dauko ya kawo dan uwansa abin ne da yar kabewarsa da yar ainihin abin nan rama da yar tafasa sai ya kullo ya kawo maka kai kuma babban mutum to kai da kanka ka san cewa ba wai koshi yayi da kajin ko da karun ba, a'a akwai abin da ake bukata. Malaman da suka ce ya halatta suka ce in ya kawo maka abin da ya kasa da abin da ka kawo, to kakka yadda ka karbe kayan ka ka koma iya so ka je ka saida zakaran ka ka saida ka biwa ka, ka kawo mashi zakara biyu da ka bewa da dan zogale, kai ba cin kajin da kai suka ishe ka ba, ka bewa wannan makin ana bukata a gidanka. Kuma sai ya tambaye ka kudin mota nawa ne, kace ai 500 ne, sai to ga 1000 zuwa da dawowa, kuma zakara na ka dai ma yafi 1000, sai ka ce to a fiddo da wannan zakaro, sai ka tafi da kayan ka ba komai. Saboda ko wasu malamai suka ce wannan yake bace manzo Allah shi kadai, amma talaka ya halatta yau mai kudi wannan, kai da ganin mutum ya zo ya kullo maka yar daddawa da yar kaza ya kawo maka, kuma kai kafi karfin wannan abin da moto ce rababa, to kai ma dai kasan cewa kyau tabbata shiga daga fuka zuci ba. Yawa kai ma hado yan riguna da dan abubuwa da hasafi, sai ka ce to kai ma ga wannan, to wannan shine abin da ya kamata. Amma shi manzo sallam Allah ya hana shi wannan matsayinsa, ya wuce baka wani abu yana jiran ka kawo masa kari. To saboda haka wanda suka ce a wato umare ne am, to sai mu ce in mun dauki fata wannan malaman, sai mu ce to da Allah iyayenmu mata su dinga tsarkake niyya a wajen abinda ake kira biki. In kin kai 100 a kawo miki 200, in kin kai 200 a kai 300. Kun san su iyayenmu mata wai har kurewa ake, kuma sai a dawo kasa. Ta kai 50 a kawo mata 100, sai ta kai 150 a kawo mata 200, ta kai 250, to har sai abin ya kure yan wannan set din nasu ila kai 1000, to ba za a iya haura ba, to sai a dawo kuma a sako sabon lissafi. To gaskiya dai ina ga wannan din bai kamata ya zama ana yi don Allah kawai, don idan mutum ya dan a kara masa akalla kake karawa zai ji zuciyarsa ba dadi. Al-Fahim dai wannan daga cikin abubuwa da Allah ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malai yake cewa na hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, ya zabura ya yunkura min firashihi daga shimfidarsa, wa akhadha yad'u ya ci gaba da kira ila ma umira bihi zuwa ga abinda aka yi masa umarni da shi sirran a boye, limuddati thalath sinin tsawon ainihin shekara uku. Kun ga wannan yana nuna mana addinin musulunci ba dan wuta-wuta bane ba, abu ne wanda ake so a bi abubuwa a hankali daki-daki. Tsawon shekara uku duka a boye ainihin ake kira zuwa ga addini. Wa kana taharrukuhu fi hadhihi al-fatara, motsawarsa ta kasance a wannan lokaci, wasatan ladhina tarbituhum bihi silatun, tsatsakin mutanen da ya zama wata dangantaka tana hada tsakanin shi da su, mithlu zawjatihi kamar matarsa, wa abna'ihi da ƴaƴansa, wa maulahu da bararren bawansa, wa rabibihi da kuma ainifin dan rikonsa. Asalin kalmar rabib shine agola, to amma anan rabib ana nufin dan riko shine sayyidina Ali wanda yake hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa asdiqaihi da kuma abokanansa. To da'awar ta zagaya tsakanin irin waɗannan asnaf a wannan lokaci. Yace wa kullu man yatma'innu ila annahu yaktumu sirr, da kuma dukkan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya natsu cewa zai boye sirri, ma'ana koda bai karbi da'awar ba, to ba zai je kuma ya dinga terere ba, wai kaji yazo yana mun tayin wani sabon addini, a in bai karba ba to kuma zai ja bakin sa ya shiru. Fa kana min awailil ladhina dakhalu alislam, ya kasance yana daga cikin na farko-farkon wanda suka shiga addinin musulunci, Khadija radiyallahu anha, nana Khadija Allah ya kara yadda da ita, allati kanat awwala man amana billahi wa bi rasuli, wacce ita ce farkon wacce ta yi imani da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam, kama huwa mashhur, kaman yanda abin yake wato ainihi sananne. Kun ga wannan ba karamar daraja bace a ce wani ko wance sune farkon karban sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan daraja ce wanda yake tabu bima idhab. Yace wa hawwalat alaihi amran nas, kuma ita ce ta sauƙaƙa masa al'amuran mutane. Duk lokacin da manzon Allah ya zo a cikin damuwa, sai ta ce kwantar da hankalinka, ba abinda zai biyo ba sai alkhairi. To kun ga kenan akwai buƙatan auren mata mai hankali, mata mai addini, wacce idan ka manta ta tuna maka, idan ka tuna ta ƙarfafa ka, ba wacce ita bacin ranta da damuwar ta kai mata dinkin da bai kai na ƙawayenta ba. Wallahi akwai wanda zai iya shekara uku bai yi dinki ba, amma ita kam akalla sai ya mata biyu ko uku, kuma sai ya ciwo bashi, in dai yana son kwanciyar hankali. To kaga irin wannan sai a ce kai ce da irin wayannan ita bata san babu kullun samu ta sani kuma idan aka tayar masa da hankali ta kara masa tashin hankalin to wannan gaskiya ba matar da ya kamata ainihin ta kasance tare da mutumin mai addini bace ita kullun idan manzo Allah ya samu damuwa sai ta kwantar masa da hankali wa kanat bidhalik to sai ta kasance saboda wancananka awwala man amara Allah rasulahu bi tabshirihi bil janna ita ce farkon wacce Allah subhanahu wataala yace ayi mata bishara da aljanna fa an abi hurairata radiyallahu an an karbo hadisi daga sayyidina abu hurairah Allah kara masa yadda kale yake cewa atajibrilun nabiy sallallahu alaihi wasallam malaika jibrilu ya zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi fa gala ya rasulullah sai yace ya ma'aikin Allah hadhihi khadija wannan khadija ce kada atatka akara atat ma'aha ina'un tazo tattare da ita akwai ƙwariya ko kuma zubi fihi idam wanda akwai miya a ciki au ta'amun ko wani abinci au sharabin ko kuma ainihin abin sha ku duba wato wani matsayi kai ka sai manzon Allah bai san wace ce Khadijan ba ake sai masa hazihi Khadija wannan fa wanta kenan ma'ana a san ba karamin matsayi gare ta ba yake ta fa idza hiya atatka to idan ta karaso ma'ana lokacin da ake maganan ta taho da wannan ɗayan abin ko miya ko abin sha ko wani abinci malaka jibril yace idan ta zo maka faqara alaiha assalama min rabbiha ka isan mata da gaisuwa daga ubangijinta wa minni ni ma ka isan man da gaisuwa ta zuwa gare ta babban magana wai yace wa bashirha bi baitin fil janna kuma ba anan abin ya tsaya ba yi mata bishara da wani daki a cikin aljanna min qasabin malamai sun yi sabani me yake nufi da qasab wasu suka ce danyen gwal wanda shine karshe a wajen kyau wasu suka ce a wanda yake ainihin rarakakke kana ganin ko ina in kana cikin sa kana ganin wajen sa in kana wajen sa kana ganin cikin sa saboda tsabage kyau la sahaba fihi wala nasab babu hayaniya babu kururuwa sannan babu wahala malamai suka ce wannan dakin Allah ya bata shine sakamakon waɗansu abubuwa da ita ma ta yi na farko aka ce la sahaba fihi duk mutane da suka yi tabalo koko suna tara na kin karban sakon Allah ita ba ta yi ko dai ba sannan idan manzon Allah ya sami matsala ta tashin hankali a waje in ya shigo gidanta shikenan hankali ya riga ya kwanta duk wani abin da yake da musa riga an share sannan wala nasab babu wahala ko ta sisin kwabo ma'ana yadda ta dauke nauyin wahalhalun manzon Allah a duniya to ita ma wannan dakin da aka bata na musamman ya sifantu da wayannan abubuwa kun gana na Khadija ta tabbata ainihin a matsayin yar aljanna tun a duniya amma abin da zai baka sha'awa wannan bishara bata karra musu komai sai jajircewa sai ainihin dagewa da karimin Allah subhanahu wataala to wannan ita ce wadda ya zamo ta imani ta farko sannan abu na biyu ibn ammihi ali ibn abi talib radiyallahu anhu dan ammin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shine ali dan abi talib alladhi kana fi hijrihi wanda ya kasance karkashin kulawan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda malaman sira suka ce a wannan shekara an yi tsananin talauci da karancin abun hannu sayyidina abbas ibn abd al-muttalib ya kasance shine yake kula da ainihin siqaya da rifada da hijaba shine yake tattara wa alhazai ruwa shine ainihin yake kula da abincin alhazai shi yake kula da ainihin ka'aba da ai al'amarin a hannun Abu Talib yake Abu Talib kamar yadda muka ce baban su daya to sai ya zama ya ci bashin dinari wajen 12,200 a wajen Abbas domin ya ci gaba da yin wannan ayyuka wato za abinda zai burge ka a jahiliya su suna madakin Allah hidimar da kawai suke bukata Allah ya saka musu to da yace wannan bashin sai ya kasa biya yana da karancin abun hannu to da ya gaba zai iya biya ba kuma wani matsayi ne dama na falala sai to Abbas tunda na kasa biyan ka bashi yanzu ni nayi retire wannan aikin kai ka je ka ci gaba da tunda Allah ya hore ba abun hannu to sai Abbas ya karbi wannan aiki ya ci gaba da yi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje ya samu Abbas yace ya kai bafana abinda nake baka shawara tunda Abu Talib yana cikin talauci da tsanani kuma yaya sun baibaye shi mu je ni da kai mu rage masa nauyi mu daukan masa wasu yayan mu rika masa Abbas yace wannan shawara ce mai kyau zo mu tafi sai suka je suka samu Abu Talib suka ce kaji abin da ya kawo mu sai yace ba matsala yace ni dai in dai za ku kyale mun aqil kun san yayan sa akwai Talib shine babban dan sa wanda shine kadai Allah bai waraban musulunci ba Talib sannan sai Aqil sannan sai Ja'far sannan sai Ailifin Ali akwai ummahani bazan iya tunawa take bi a cikin su ba amma da abinda malaman sirri suka ce tsakanin waɗannan mazan kusan shekara 10 Talib ya tsere wa Aqil da shekara 10 Aqil ya tsere wa Ja'far da shekara 10 Ja'far ya tsere wa Ali da shekara 10 wallahi ummahani ita ce babba ta su ainihin a wajen haihuwa shi kuma Talib shine babba a cikin maza almuhim sai Abu Talib ce in dai za a kyale mun Aqil da Talib to duk wanda kuke so ma ku je ku dauka to sai manzo Allah dauki Ali shi kuma Abbas sai dauki Ja'far ma'ana zamu gane cewa duk mutumin da Allah yake son sa da alkhairi to sai ya shirya masa kyakkyawar rayuwa kun ga da Allah ya so wannan bayi nasa da rahama sai ya sa wannan shawarar ta zo kuma sai ta dace saboda haka sai ya zamo ainihin an karbo su domin su yi rayuwa ta musulunci musamman sayyidina Ali wanda ainihin yazo da kanan shekarun sa wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama mallan yace wa huwa ibn ashar sinin ala asahil aqwal yana dan shekara 10 a bisa mafi ingancin maganganu wasu sun ce ainihin shekara 8 yazo a wani athar cewa duk lokacin da rana ta yi sai manzo Allah ya kama hannunsa sai su fita wajen gari can cikin wasu kwaruruka inda ba za a gansu ba su je su yi salloli lokacin da aka farlanta sallah su je su yi sallan adhuhur da al'asr sannan kuma sai su dawo to wata ranwa ne tudu wani gangare sai Abu Talib ya je ruske su ya gan suna sallah yace Muhammadu wannan wani addini ne kake yi yace wannan shine addinin Allah sannan addinin mala'ikun Allah addinin annabawan Allah addinin annabi Ibrahim alaihi salam yace kuma kai ne mafi cancantan mutane da ya kamata in yi wa tayin wannan addinin kuma ni yafi dacewa ka karbi sakon da nazo ma da shi eh shiru ido to gaskiya shi dai ba zai iya barin gargajiyar iyayensa ba su kam su zai tayi yaje ya samu Ali wata rana yana sallaci kai kuma wannan addini ne yace ai wannan shine addinin Allah addinin ma'aikin Allah na yi imani da shi a wata riwaya yace to shikenan na san duk abin da yace maka daidai ne zai kai tai saboda haka kun ga shi da Allah bai bashi wannan datan ba sai aka yi bashi shi sa kullun kai dai ka roki dace a wajen Rabbul Izzati saboda Allah baya neman kai da addini shi ya sanya kullun ka dunga roƙon Allah ya datar da kai daidai in ya zamo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun addu'ar sa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik to ni da ku muka fi dacewa mu daga ainihin wannan addu'a din to saboda haka sayyidina Ali sai ya zamo kusan shine na biyu a musulunci sannan maulahu Zaid bin Haritha bararran bawan sa Zaid dan Haritha alladhi qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya faɗa masa inda ma jaa abuhu yaqlubuhu yayin da baban sa yazo yana neman sa sai ce in shiita fa aqim indi in ka so ka zauna waje na wa in shiita famtalik ma abik in kuma kaga dama ka tafi tare da babanka yadda kissar take baba sa ta fita da shi Zaidu bai wuce dan shekara 8 zuwa 10 ba ta tafi ziyarar yan uwanta to saboda haka farmaki irin na zalunci na jahiliya sai aka kawo musu farmaki sai aka kwace shi a matsayin bawa sai aka tafi Sham aka sayar da shi to akwai Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid kenan baban sa Hizam shine kusan wa ko kane a wajen Nana Khadija kuma mun ce shi Hakim ibn Hizam yana daga cikin yan kasuwa wanda ainihin sun yi fice ta fuskar kasuwanci to da yaje sai bayi sai siyo tare da Zaid dan Haritha to da yazo ba dadewa sai Nana Khadija a matsayin ta na gwaggwansa sai ta kawo masa ziyara a lokacin tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne sai da shi bayi ka samu sai ya ce kwarai da gaskiya ke gogguna ke duba duk wanda kike so maki dauka na baki to sai ta kalli Zaidu ta ga alaman natsuwa da kirki sai ta ce to ina son wannan dan matashin sai sai to shikenan da yake na baki shi to ita kuma tana zuwa sai ta kyautar da shi ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ku duba shi ma da yake Allah ya shirya masa kyakkyawar rayuwa babarsa ta fita da shi shikenan aka dauke shi a matsayin bawa ashe akwai abin da Allah ya tanada masa to saboda haka sai ya zamo iyayensa suna tattakaici babansa fasihin mutum ne a wajen iya waƙe-waƙe in mutum ya duba sirar Ibn Hisham akwai waƙe-waƙe da ainihin ya dinga yana aikawa wurare ko sa isa a kunnan ɗansa na takaitin rabuwarsa da shi to har wannan sako iso kunnan Zaidu shi ma sai ya maida masa wasu ɗan abiyat cewa yanzu shi yana rayuwa kyakkyawa yana nan shi makocin Ka'aba ne yana cikin kwanciyar hankali to da shi Haritha ya ji wannan sai ya gayyato ɗan uwansa Ka'ab yace to dan mu yana makka saboda ka zo ka raka ni inje in taho da dan mu sai suka taho suna ta cigiya har suka ji labarin inda Zaidu yake sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kai dan shugaban mutanansa ya kuma kotan harami masu ciyar da mayinwata masu ainihin sakin bayi masu kaza ya dinga ainihin abubuwa na yabo yace na ji labarin cewa dana yana wajenka to shi yasa nazo dan Allah kai mana irin karimcin ku na babban gida ka fadi ko nawa zan baka ni kuma ainihin da baka ka bani dana to sai manzo Allah ya ce to ko kana so in maka ma abin da yafi wannan yace kwarai yace in kira shi in bashi zabi in yana so ya bi kai bi kan yana so ya zauna tare da ni ya zauna tare da ni yace a wannan kuma ai ka kyauta ai kai komai a kira shi a to wani dane za a yi zaton cewa ga baban sai ya ce ba zai bi shi ba sai aka kira Zaidu manzo Allah ya ce ka san wayannan yace wannan mahaifina ne Haritha dan Sharahil wannan kuma dan uwansa ne Ka'ab dan Sharahil sai ce to ni kuma ba sai na faɗa ma ni wa bane a wajen ka yace to sun ji labarin ka sun zo su tafi da kai to shi yasa nace a kira ka a baka zabe in ka zabe ka tafi da su to shikenan ka zo ka hado kayan ka ku tafi idan kuma ka zabe zama da ni to shikenan ka ci gaba da zaman ka sai ce ai ya ma'aikin Allah ni naga abubuwa a wajen ka wanda bazan taba rabuwa da kai ba saboda haka ina ba su hakuri su tafi baban sa yace Zaidu kai canka kai yanzu ka zabi bauta akan yanci ka zabi wayansu mutane akan babanka da baffanka da dukkan kabilarka yace wallahi halayya da na gani a wajen wannan mutum bazan iya rabuwa da shi ba to nan take manzo Allah sai ya kama hannun Zaidu ya tafi can dandalin da Qurayshawa suke zaune yace ina shaida muku daga yau Zaidu dana ne in na mutu zai ci gado na in ya mutu zan ci gadon sa to daga nan sai iyayensa suka yi farin ciki cewa to shikenan tunda ma abin ya zama haka ai mu hankalin mu ya kwanta a zauna lafiya shikenan suke tafiyar su to saboda haka yana nan a wannan hali malai sai hatta nazala qauluhu ta'ala har ainihin fadin Allah subhanahu wataala ya sauka nan ko yace fa gama inda hu ya zauna a wajen sa wa urifa aka san shi bi Zaid ibn Muhammad wato ma'ana an yi adapto din sa shine abin da ake cewa tabanne dan a wannan lokaci Larabawa suna da wannan tsarin zaka ya dauko dan wata kabila kace wannan dana ne halan malak saboda haka kaman dan da ka haifa zai ci gadon ka zaka ci gadon sa kuma za a danganta shi zuwa ga kabilar ka to a lokacin nan sai aka kira sa Zaid dan Muhammad hatta nazala qauluhu ta'ala har fadin Allah subhanahu wataala ya sauka ud'uuhum liabaihim ku kiraye su ku danganta su zuwa ga iyayensu huwa aqsatu inda Allah shine yafi adalci a wajen Allah kenan wannan gaba za ta nuna mana bayin Allah mu dinga kiran iyayen mu danganta su zuwa ga iyayensu kamar yadda wani ya tambaya kwanaki zaka ga cewa yanzu rayuwa ta boko ya'ya mata musamman zaka ana kiran su da sunayen mazansu wannan gaskiya saba matsari na addinin musulunci abin da ya kamata dai a ce wance matar wane amma in danganta ta kai tsaye sai dai a ce fulan bintu fulan ubanta wance yar wane domin inda za su rabu kuma fa da wannan mijin da ainihin ake kiran ta da sunansa to uba biyu za ta yi kenan da tana wance ramatu yar malam goje kuma shikenan ta koma cewa ramatu yar malam kalla misali kaga kenan wane ne wannan din amma ka bata ga babanta shikenan kowa ya riga san babanta ne shi kan miji yana nan a matsayin sa na miji to Allah subhanahu wataala yayi nufin ya rushe aqidan tabanni saboda Allah ya riga ya faɗa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum wato wannan yana nuna mana gaskiyar alqur'ani domin wannan abin da Allah ya shelanta da a ce manzon Allah ya bar wani da to da sai mu ce wannan ayata riga ta rushe amma kun ga ƴaƴansa da Al-Qasim da Abdullahi da kuma Ibrahim duk ainihin sun riga manzon Allah rasuwa ga baki daya bal Ibrahim shi aka yi fa a Madina yana dan wata 18 ya rasu manzon Allah bai bar wani da namiji a rayuwa ba domin da ya bar shi to kaga shi ma wani kwarekwaren annabi ne sai ai ta rikici cewa ainihin kawai shi ne ma annabi shi ma yayi fadan nasa dan shi ma ya zama annabi to amma Allah ya sa manzon Allah shine annabin karshe to dan karfe wannan sai ce ku tai din shikenan sai zama kurin kus manzon Allah bai bar dan namiji a rayuwa ba to abuna gaba yace Abubakar As-Siddiq daga nan sai sayyidina Abubakar mai yawan gaskiya wa huwa awwalu man saddaqa min ar-rijal shine farkon wanda ya gaskata daga cikin mazaje malamai suka ce idan kana so kai tafsilin da ba za a ce kai ƙarya ba ko san ana ta baba shin waye farkon wanda ya musulunta wasu ce nana Khadija wasu ce Abubakar wasu ce Zaid to in kana so ka fita da bayani shi ka ce farkon wanda ya musulunta a mata nana Khadija farkon wanda ya musulunta a maza sayyidina Abubakar farkon wanda ya musulunta daga cikin kananan yara sayyidina Ali farkon wanda ya musulunta a cikin bayi Zaidu shikenan ba wanda ya sai kare ta ka to shi yasa anan malike cewa huwa awwal man saddaqa min ar-rijal shine farkon wanda ya gaskata daga cikin mazaje wa fihi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li umar kuma a cikin sha'anin sayyidina Abubakar manzon Allah ya fada ga Umar yace inna Allah ba'athani ilaikum Allah ya aiko ni zuwa gare ku fa qultum kadhabta gaba dai kuka ce da ni ƙarya kake wa qala Abubakarin sadaq Abubakar yace yayi gaskiya wannan hadisi ya zo da ainihin riwayoyi kun shaji asalin kissar wani abu ya faru tsakanin Abubakar da Umar kuma kuskuren daga bangaren Abubakar ne aqidan muta ahlus sunna annabawa kadai ne ma'asumai amma duk wanda ba annabi ba zai iya kuskure zai iya daidai sai dai mu kalla da kuskuren da daidai din wani fasance zaka iya bayarwa to saboda haka sayyidina Abubakar shi mu Umar kuskure ya bi shi ya bashi hakuri sayyidina Umar ya fusata ya tafi gidansa ya je ya rufe sayyidina Abubakar ya dumfaro majalisar manzon sallam yana takwaikwaye da kayan sa haka manzon Allah ya ce inna sahibakum qad gamar shi lalle mutumin naku duk yadda akai ba lafiya wani abu ya faru to yana zuwa sai ce ya ma'aikin Allah kaji to lokacin sai ma sayyidina Umar yayi nadama yaje gidan Abubakar aka ce baya nan to ya sai na wajen manzon Allah sai zo domin asalin ta ya bada hakuri to yana zuwa kawai sai manzo Allah ya sha masa kunu mutumin da manzo Allah ke ta inda akwai annabi baya na Umar ne amma yana zuwa sai manzo Allah ya sha kunu to kun ji abinda Umar sai Umar yake cewa ma ara'i radaka illa li shay'in balaga ka anni sai ya maikin Allah wannan kau da kai mun na san ba zai kasance ba face sai dan wani abu da ya iso maka dangane da ni sai yace fa ma khairu hayati yace to menene alherin rayuwata wa anta mu'ridun anni kuma kana kauda mun kai ya maikin Allah fa kana sai manzala yace anta alladhi tazara ilayka abubakarin falam taqbal minhu kai yanzu kai ne abubakar zai je ya bada uzuri kake karba kai ne kai wannan aikin a wata riwaya yace yas'aluka akuka an tastaghfir lahu falam tafal abokinka yana nema ka yafe masa amma baka aikata ba fagala sai Umar yace wallazi ba'athaka bil haqqi yace ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya ma min marratin yas'aluni illa wa ana astaghfir lahu yace duk lokacin da yace yafe min dinnan wallahi sai na yafe masa ma'ana ba mu rabu fa sai na yafe masa shine bai fahimce ni ba a wannan lokaci duk abin da ya faɗa kai yafe mutum amma ka ga cewa baka huce ba yace to wallahi duk lokacin da yace in yafe dinnan sai na yafe masa sai yace wa ma khalaqa Allahu min ahadin ahabba ilayya minka ba'dahu yace kuma ina shirin da kai ya baikin Allah duk wani dan adam da Allah ya ban kasa in ban da kai ba wanda nake so kaman Abubakar faqala Abubakar wa ana wallazi ba'athaka bil haqqi kadhalik Abubakar yace ni ma ya maikin Allah ina rantsuwa da wanda ya koka da gaskiya in ban da kai ba wanda nake so kaman Umar dan Allah yanzu wannan matsayin ya za ku tanta shi domin Abubakar yana fada sai yace mazalla sai je ka Allah ya fi maka to shine sai fada masa wannan magana yace ya za a yi yanzu duku kareta ni shi yace nayi gaskiya sannan kuma ku cutar da ni a cikin sha'anin sa akwai wani abu da ya faru irin wannan tsakanin wani sahabi Rabi'a dan Ja'far wanda manzon sallam ya bashi wata gona kuma ya ba Abubakar gona irin wannan suka zama makotan juna saboda haka riwayan take cewa fahtalafa fi idki nakhlatin sai suka yi sabani a wata zarba ta dabino ma'ana wani dabino ya karewo ya fado da yaya to daidai iyakar Abubakar yana ganin cewa nasa ne shi kuma ailifin Rabi'a yana cewa nasa ne fa qala Rabi'atu hiya haddi Rabi'a yace ai wannan tana daga cikin bangare na wa qala Abubakar hiya fi haddi Abubakar yace a'a baka lura ba ai tana cikin bangaren da manzon Allah ya bani yace fa kana bainahuma kalam sai musayan ya wuta kasance tsakanin Rabi'a da sayyidina Abubakar fa qala lahu Abubakar kalimatan thumma nadim sayyidina Abubakar sai ya kausasa wa Rabi'a magana to daga baya kuma sai ya ji ba dadi fa qala sai Abubakar yace rudda alayya mithlaha hatta yakuna qisasan dan Allah Rabi'a ka fada min irin wannan magana dan ya zamo shikenan kafin shi ku duba wannan ya nuna cewa ba da gayya ya fada masa ba insaniya ce yace dan Allah ka fada min ya zamo karama fa aba Rabi'atu Rabi'a sai ce a'a ni kam bazan iya fada maka wannan ba to sai ya taho fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Rabi'a yana zowa yana gama karantawa sai manzo Allah ce malaka wal siddiq kai mai hada ka da Abubakar me yasa kai mai Abubakar wannan fa zakara al-qissa sai yace ai kaji har ma saboda ka sanni nake da gaskiya ya maiki Allah har ma sai da ya fada min magana ba dadi yace na rama kuma ni nace masa ba zan rama ba yace fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ajal madallati kai daidai fala tarud alaihi ayir kai kuskure ka maida masa magana walakin qul ghafarallahu laka ya Abubakar kai abin da ya kamata ka ce kai Allah gafarta ba Abubakar fa qala harabi'a sai ya fada a lokacin fa walla Abubakar huwa yabki Abubakar kawai sai juya kuma yana kuka dan Allah wannan matsayin bawon Allah da me ya kama amma kuma saboda lalacewa saboda tambadewa wai akwai mutanen da yanzu daga cikin sharadin shiga musulunci sai ka ce wa ashhadu anna Abubakar wa Umar wa Uthman wa Hafsa wa Aisha fil nar alhamdulillah a matsayin ku na matasa duk akwai a cikin wayoyin da daman ku saboda haka wani dan shi'a ne tambadadde la'anan ne yake ba mu wani baragurbi kalmar shahada in yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa anna aliyan waliyullah wa anna Abubakar wa Umar wa Uthman wa Hafsa wa Aisha fil nar wannan da shi ake dan Allah wannan wani irin addinin ne wallahi ba dai addinin manzon Allah ba sai dai addinin wani manzon daban amma ba manzon sallallahu alaihi wasallam ba Abubakar din da Allah da kansa yake tare masa manzon Allah yake tare masa kuma wai daga cikin sharadin shiga musulunci a ce wai sai mutun ya tabbatar ɗan wuta ne sannan ya zo a wani asar kamar yanda muka ambata da malaika Jibril ya zo yana cewa manzon Allah ga Khadija nan tana tafe da kaza a cikin mazubi ka sai Allah yana gaishe ta ni ma ina gaishe ta kuma Allah yana bata albishir da ainihin wani gida ga yanayin sa ya zo a wani asar ta akwai lokacin da malaika Jibril ya zo yace ya ma'aikin Allah Allah yana isar da gaisuwa zuwa gare ka kuma yana ma Abubakar sannu da ciwon hakori a lokacin ma shi manzo Allah bai san Abubakar yana ciwon hakorin ba yake da shi ya ce ya Abubakar yace ga abinda Allah ya aiko ashe hakorin ka yake cewa ban sani ba yace ai ba akai karan masoyi a wajen masoyiya maikin Allah to wallahi ya kamata mu shiga taitaye mu al-imam Suyuti rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa ad-dur al-mansur yake cewa duk sahabbai kakaf ɗan aljanna ne ba toge ko daya in Allah da idan ban manta ba darasin da zamu zo bayan azumi zan zo muku da asar din karanta muku kuma da ayat qur'ani ya hujja ba wai da ka ba to saboda haka Abubakar kenan wanda ainihin shine ya fara shiga musulunci daga cikin ainihin mazaje amin amin mana yace wa fi tari hadhihi sirriya to a cikin zagayen wannan kira na boye ta harraka Abubakar sayyidina Abubakar ya motsa wasata aqaribihi tsakiyan makusatansa wa mawalihi da bayinsa wa asdiqaihi da kuma abokanansa wa man yathiqu bihi min qaumihi da ma duk wanda ya aminta da shi daga cikin mutanansa fasajaba lahu nafarun karimun sai jama'a masu daraja suka amsa masa minhum Uthman ibn Affan والزبير ابن الأوام وطلحة ابن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو عبيدة ابن جراح وأبو سلمة ابن الأسد والأرقم ابن أبي الأرقم دان الله باون الله دوبونا قبر سيكا سي قومن دا أكي مسو بشارة دا الجنة بيو كتين بس شقو مسلين تتحيني أبو بكر با daga Sa'id ibn Zaid sai sayyidina Umar ko kunce uku sai Ali amma sauran guda shida ta hanyar Abubakar suka shigo musulunci ma'ana gobe alkiyama za ta yi sayyidina Abubakar ya zo da cikakkiyar ladarsa da kuma lada kwatankwacin irin waɗannan guda shida dan Allah me kai wannan matsayi a ce irin waɗannan jimajiman ɗan aljanna a ce Abubakar shi kira zuwa ga addinin musulunci ko da ace kaman musulmi ka kira shi go addini hadisi yana cewa Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka yafi a baka garken jajayen raƙuma malamai suka ce dan a lokacin ba abun hawa kamar raƙuma shi yasa aka yi misali da shi yanzu a ce yafi a baka kamfanonin jiragen sama mutum ɗaya ya shigo addini musulunci ta hanyar ka to sai aka ce ɗaya ma daga cikin wanda aka yi masa bishara da aljanna dauki sai da Uthman shi kadai wanda mala'iku ma suke jin kunyarsa aka ce Abubakar ya kira shi aidifin zuwa ga addini to wannan ashe ba karamin matsayi bane mala yace wa min khilal alaqati haula to ta hanyar tsatsakin alaƙoƙin waɗannan akhadha al-islamu yantashir addinin musulunci ya ci gaba da yaduwa fi makkata wa kharijiha a cikin makka da wajenta wa dakhala fihi unasun mutane suka shiga cikin addinin musulunci min butuni quraishin daga cikin ainihin kabilun quraishawa wa mawaliha da kuma bayinsu malam yace wa mimman ishtahara bi islamihim min al-mawali yana daga cikin wanda yayi fice wato a wajen shiga addinin musulunci daga cikin bayi fi hadhihi al-marhala a wannan zangon bilal ibn rabah wa suhayb ibn sinan ar-rumi wa ammar ibn yasir wa waliduhu wa ummuhu sumayya bint khubbab to wa'annan suna daga cikin bayi wanda suka shigo addinin musulunci a daidai wannan lokaci to yan uwa saboda yanayin lokaci zamu dakata anan insha Allah kuma tunda dai ba za mu saki samun wata salata ba sai a cikin azumi ko wata litinin da kai sai a cikin azumi to insha Allah za mu dakata anan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren kuma ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin
akan sallar salon gida na kula liman ya kamata ya yi sallar na kula